and direct this year. Watch how the human complex out and get here. Listen, watch me. Because they ready me, full ready me, nice ready me, spin ready me, che. Cause I'm some of them are bigger than most and them not no outfit, che. Cause me cooler than ice, cooler than they not food. Cause they want to come test their room, why but them just can't do it. Only they want to tackle, but they want to impress. But they know that they have the color of why come in life and direct. Get them problem. Wada da 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 de. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. None of them are girls, them not worth deals. Them drugs that look at the talk I eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now at every rear. Cause me sit them at the top of their wrist and they know me just don't care. They cause they want to be this, want to be this, want to be know I like or that. Cause they know that the talk I you me just a movie.
Wada da 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 da